الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتنا تقص يوهو bakwai to bakwai yawa to bakwai ga watan al-Muharram, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447, daidai da 2 ga watan 7 miladiya ta 2025, kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka na Jibuis dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Kitabu Tauhid, wanda muke bibiyar sharhin Fathul Majid na ainihin wato babban malami Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alai. Wannan kuma shine darasi na 12 a cikin wannan littafi mai albarka. Darasin da ya gabata mun ji ayoyin nan guda uku, wasiyoyi wanda suka kunshi wasiyoyi guda uku. Fadin Allah ta'ala, qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dhalikum wasaqukum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu mal al yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa illa wus'aha wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdi Allahi awfu dhalikum wasaqukum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqukum bihi la'allakum tattaqun. Ayoyin wasiya kenan guda uku. Mun ji kuma tafsiri daga manyan malamai na tafsiri irin su Imam al-Qurtubi, irin su Ibn Jarir al-Tabari, Ibn Kathir rahmatullahi alaihim ajma'in, game da abinda waɗannan ayoyi suka kunsa, wanda cikin kunshin abinda suka kunsa akwai Allah tushriku bihi shay'a, wato qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum Allah tushriku bihi shay'an. Akwai maganar tsawatar da mu da kuma tsoratar da mu game da abinda ya shafi shirka. Mun tattauna game da yiwa iyaye ihsani, mun tattauna game da me ake nufi da kusantar dukiyar maraya ta hanyar da take mai kyau, kuma mun ji me ake nufi da cika sikeli da kuma mizani, kuma mun ji me ake nufi da adalci a cikin magana, ko da kuwa wanda za ka yi maganar a kansa wato akwai kiyayya ko gaba ko rashin fahimta tsakaninka da shi. Mun ji kuma abin da ya shafi cika alkawari, sannan mun ji magana akan wato siratul lahil mustaqim, inda aya ta uku Allah ta'ala ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Allah madaukakin sarki ya ce lallai ku sani wannan shine tafarki na wanda yake miƙaƙe, dan haka ku bi shi, kada ku bi asubula wasu ƴan hanyoyi, fata farraka bikum an sabili, za su raba ku da tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa a cikin wannan aya wato Allah ta'ala ya yi hani ya kuma yi umarni ya tsawatar game da bin tafarkin da ba nasa ba, tafarkin da ba na Allah ba, kamar yanda hadithai ingantattu sun yi bayani game da wannan aya da kuma bayanin me ake nufi da siratullahil mustaqim. Da haka a cikin wannan aya akwai umarni da bin tafarkin Allah madaukakin sarki wanda ya dora mu ta kan harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam, ya kuma shar'anta mana shi wanda in muka bi wannan tafarki zai tike da mu ne zuwa ga aljanna, kamar yanda kuma ya tsoratar da mu game da rabuwa da tafarkin Allah da bin wasu tafarkai da niyyar ko da tunanin waɗannan tafarkan za su iya kai mu aljanna kamar yanda shi wannan babban tafarkin miƙaƙe zai kai mu aljanna. Allah ta'ala ya gaya mana cewa bin waɗansu tafarkai da ba na Allah ba za su raba mu da wancan tafarkin na shiga aljanna, su kuma in mun bi su za su tike da mu ne zuwa ga wuta. Allah ta'ala ya kiyaye. Mun karanta hadithin Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Imam Darimi da Ibn Abi Hatim da Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi. Wannan hadithin al-Imam Muhammad Ibn Nasr al-Marwazi ya kawo shi cikin Al-Ittisam da isnadi wanda yake mai inganci, inda Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu wata rana amma ta hanyar yin amfani da abubuwan ingiza koyo, wato yayi amfani da instructional material wanda duk wanda yake harkar koyarwa ya san ana san a dinga amfani da teaching acts, abubuwan da za su taimaka fahimtar abu ta matso kusa ga waɗanda ake karantarwa. To a wannan ranar Annabi sallallahu alaihi wasallam zane yayi dan a gane abin da yake so cikin sauki. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana zane guda daya da hannunsa mai daraja mai albarka. Wannan zanen sai ya zama miƙaƙe ne, babu kwana, babu gargada, babu tankwarewa a cikinsa. Sannan a jikin wannan miƙaƙen zane sai kuma ya zana wasu ‘yan ƙananan zanuka ko zane kamar yanda ka san ƙarar kifi, kaga akwai babba sannan akwai wasu ‘yan ƙananu a jikinta. To misalin da zan wato za mu bayar kenan na irin zanen da Annabi ya yi don mu gane ainihin wato mu jawo fahimtar ta zama kusa mu gane zanen. Da aka ga wannan miƙaƙen kamar ka ƙaddara ita ce wannan babbar ƙayar kifi din, sannan a jikinta kuma ga wasu ‘yan ƙananan ƙayoyi. To haka Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar haka yi wannan zanen, dama da wannan babban zanen da kuma hagu da wannan zanen. Sai ya ce waɗannan tafarkan, waɗannan ƙananan zanunnukan, wato kowace hanya ce, kuma a kowace hanya akwai wani shaidani, ko dai na mutum ko na aljani, da zai tsaya a wannan hanyar yana ƙoƙarin jan hankalin mutane da fizge su daga babban tafarkin su bi wannan ƙaramin tafarkin. Wani ya iya bayani, wani ya iya zance, wani ya iya amfani da shubuhohi ya kawo maka magana ka rantse da Allah gaskiya ce, kila ma ya jawo wata aya cikin Alkur'ani duk da zai sanya ta ba a muhallinta ba, duk dan ya gamsar da kai sakin babban tafarkin Allah madaukakin sarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jawo ka zuwa ga tafarkin sa shi wanda manufofinsa su ne a cikin wannan tafarkin in ka bi. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Mun karanta maganar babban malami Mujahid, yace abinda ake nufi da wayannan asubula din ba wasu abubuwa bane, bid'o'i ne, kuma kowace bid'a sai ka samu akwai wani da sunan ilimi ko sunan malanta ko sheguntaka da yake tattare da wannan ainihin bid'ar, yake kuma jan mutane zuwa ga bid'a. Kila ma yace maka jikan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam, ahlul baiti ne shi, dan ka gamsu da cewa wannan tafarki, wannan bid'a da dariƙar da yazo maka da ita kamar babu bambanci da wanda kake kai, duk gaba ɗaya za ta kai ku zuwa ga manzon Allah, zuwa ga aljanna. Dan haka babban malami Mujahid Ibn Jabar yace waɗannan hanyoyin ba wasu bane, bid'o'i ne. Bid'o'i ku ka gansu ga sunan suna ana yada su ta ko'ina, a kafofin watsa labarai ne, a social media ne, a birane da ƙauyuka ga sunan kullun sabbi ma ƙara fitowa suke to wa'annan dukkan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba a matsayin addini sahabbai ba su yi shi ba a matsayin addini tabi'ai tabi'u tabi'in ba yanda za a yi muna ƙarni na kusan nawa ƙarni na 10 nawa 14 zuwa na 15 ko sannan a ce wai yanzu abin ya zama addini kuma wannan abin zai kai ka aljanna ka kama kafar wala kenan ka saki ainihin tafarkin ko koyarwar magabatanka ka kama koyarwar wani wanda kuka yi zamani daya ko tsakanin zamaninsa da kai babu tazara mai yawa wannan ko shakka babu akwai ainihin wato lauje cikin nadi ko sannan kuma da shubuhohi mujahid yake cewa as-subul din nan sune bid'o'i da shubuhohi wanda kuma yanzu ana nan ana amfani da kowace danganin an sauke mutane daga siratul lahi mustaqim ana samun masu amfani da bid'o'i akwai masu amfani da shubuhohi dan su raba mutane da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma ja mutane zuwa ga tafarkin su ko tafarkin malaman su ko shehunnan su qala al-allama wannan shine gabar da zamu tashi ko qala al-muallif rahimahullahu ta'ala qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala babban malami ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace walinadhkura fi siratil mustaqim qawlan wajizan za mu dan ambaci wata takaitacciyar magana game da tafarkin Allah mai kake fa innan nasa qad tanawwa'at ibaratuhum ko ibaratuhum anhu bihasabi sifatihi wa muta'alliqatihi ibn al-qayyim yace za mu dan ambaci takaitacciyar magana game da siratul lahi mustaqim yace domin malamai tanawwa'at ibaratuhum maganganun su da fassarorin su anhu game da me ake nufi siratul lahi mustaqim to fassarorin da malamai suka yi nau'i ne daban-daban bi hasabi sifatihi gurgudan sufofin shi wannan siratin wato wannan tafarkin wa muta'alliqatihi gurgudan abubuwan da suke da alaka da shi wani da ya tashi fassara siratul lahi mustaqim sai ya ce musulunci saboda sifa ce ta siratul lahi mustaqim yana da alaka da siratul lahi mustaqim da haka wani in ya tashi sai ya ce sunna tana da alaka da siratul lahi mustaqim ina fata an gane da haka sai zamanto siratul lahi mustaqim wato yana da sufofi da yawa yana da abubuwan da suke yi alaka suka damfara da shi to wannan yasa wajen fassara shi sai fassarorin suka zama daban-daban daga harasan malamai wa haqiqatuhu shay'un wahidun amma dukkan fassarorin da malamai suka yi wa siratul lahil mustaqim duk fassarorin ko kace shari'ar Allah ko kace addinin Allah ko kace alqur'ani ko kace sunna duk fassarorin ba sa cin karo da juna ibn al-qayyim yake cewa haqiqanin siratul lahil mustaqim shay'un wahidun abu ɗaya ne wa huwa tariqul lahi shine tafarkin Allah alladhina sabahu tafarkin da Allah ya kafa shi li ibadihi ga bayinsa muwassilan ilaihi wanda wannan tafarkin shine zai sadar da bayinsa ilaihi zuwa gare shi duk mai so ya hadu da Allah lafiya to siratul lahi zai kama in kuma mutun yana so ya hadu da Allah cikin yanayi da ba'a da bukata to ya kama as-subula ya saki siratul lahi mustaqim Allah ya gaya maka kakkabu as-subula ka dai bi siratul lahi mustaqim wannan guda ɗaya ne su ku as-subulan suna nan da yawa har yanzu wasu ma basu bayyana ba sai nan gaba subul din suna da yawa amma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo har ya koma zuwa ga Allah tafarkin sa guda ɗaya ne duk masu bin sa a duniya duk yanayin su iri ɗaya ne amma in ka kama wani tafarki da ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ba to za ka yi ta ganin ana ta kirkiro su suna nan sabbi da yawa wala tariqa ilai babu wata hanya da za ta sadar da kai zuwa ga Allah siwahu in ba siratul lahi mustaqim ba bali turuqu kulluha malam ibnu al-qayyim ce kai bar ma a takaita maka duk wani titi an yi blocking din sa duk wani titi an rufe shi ba a bi duk wani titi masdudatun an rufe shi alal khalqi akan halittar Allah gaba daya illa dariqahu sai wannan tafarkin na Allah guda daya duk wani tafarki kanka dauka ko wani tafarkin da zaka iya bin sa wanda in ka bi wannan titin zai iya kai ka zuwa ga Allah an rufe kowane titi ga bayi ba su da wani titi da zai sadar da su zuwa ga Allah sai wannan tafarkin guda daya alladhina sabahu wanda Allah ya gina shi ya kuma kafa shi ala alsuni rusulihi ta kan hara san manzannin sa waja'alahu muwassilan kuma Allah ya sanya wannan titi din wannan gwadabe din wannan tafarkin muwassilan shi kadai ne wanda zai sadar da mai bin sa ilaihi zuwa ga Allah wa huwa ifraduhu bil ibada wani kila ya bude kunne ya ji to wani irin titi ne wace irin wato titin gidan zu ne ko titin jakara ne ko kuma babban titi ne wanda zai sadar da kai da garuruwa kamar Zaria Road sai aka ce a shi wannan titin wanda aka ce kowane titi in ka baya bullewa an rufe shi titin da zai sadar da kai zuwa ga Allah guda ɗaya ne wa huwa ifraduhu bil ibada shine titin kadai ta Allah da bauta duk titin da zai raba maka Allah biyu ko uku ko alloli da yawa ballantana titin da in ka bi shi kowa Allah ne titin mahaukata kenan na fata an gane to kaga dukkan wanda titi wanda zai nuna maka cewa banda Allah akwai wani a ilahun ma Allah akwai wani ubangiji mai azurtawa mai talautarwa mai daukakawa mai kaskantarwa da ake neman agaji in an shiga mawuyacin hali ake neman taimakon sa lokacin da aka shiga uku ba Allah ba to wancan irin wancan titin ne ya rufe babu shi na fata an gane tafarkin da yake guda ɗaya a bude shine tafarkin kadaita Allah da bauta wa ifradu rasulihi bi ta'a da kuma dayanta manzon Allah da biyayya su kadai shi kadai ne titin da ya rage wanda zai sadar da kai zuwa ga Allah ko shine titin tauhidi da sunna da haka in ba tauhidi ka rika ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ka rike ba to ka bi tafarkin da ba a so ka bi titin da baya bullewa ala gafata malam titin da yake bullewa shine titin kadai ta Allah da bauta dayanta manzon Allah da biyayya ba ai koma kowa ba sai manzon Allah baka ba a ce ka bautawa kowa ba sai Allah shikenan wannan shine titin da ya rage fala yushriku bihi ahadan fi ubudiyatihi da aka shi a wannan titin duk wanda ya bi shi zaka ga baya hada Allah da wani cikin bautar Allah duk ƴan wannan titin haka suke duk wanda suka bi wannan hanya zaka ga bas yadda ba komai tsarkin sa komai daukakar sa la mala'ika ballantana ko wani manzo ko wani salihin bawa ba shi da ahaliya ta su kadai wato su hada shi da bauta tare da Allah da haka wannan titin duk wanda ya bi shi zaga baya hada Allah da kowa a bauta wala yushriku bi rasulihi ahadan fi da'ati baya yi wa manzon Allah shirka wajen biyayya ba zai zo yana bin manzon Allah kuma yana bin wani manzon Allah wanda wani manzon Allah yana kishiyantar manzon Allah ba za ka samu wanda yake kan wannan titin yana haka ba za ka samu ba baya in gausa kaman yanda baya shirka a tauhidi to kuma baya shirka a mutaba'a ya kadaita Allah da bauta ba shi da abun bauta sai Allah ya kadaita manzon Allah da biyayya ba shi da wani abun bi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga ya saurare ka maganar manzon Allah kake gaya masa in kaga ya bi ka manzon Allah ya ga kana bi sallallahu alaihi wasallam da zarar maganganunka sun ci karo da na manzon Allah zai ajiye maganganunka ba wata kima ko daraja ko martaba da maganar ka take da ita da za ta ci karo da ta manzon Allah ya saurare ta da haka zai yi watsi da maganar ka ya dauki ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata ibada da zaka koyar da shi komai falalar da kai wa wannan ibadar duk irin kyan da ka sanya wa wannan ibadar ya dauke ta ya ajiye ta manzon Allah ba zai ba salati na manzon Allah ya ishe shi sallallahu alaihi wasallam zikiri irin na manzon Allah ya ishe shi sallah irin ta manzon Allah ta ishe shi azumi da sauran ibadu duk in ka zo da su in kaga ya baka kofa ya baka fuska kana gaya masa ga yanda manzon Allah ya alwala ga yanda manzon Allah yayi sallah, ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da iyali, ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da makota, ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da waɗanda ba musulmi ba, ga yanda manzon Allah yake mu'amala da ƙananan yara, to wannan zai bude kunne ya saurare ka, ka zo da zance wanda yake abin dauka. Fa yujarridu tauhida wa yujarridu mutaba'atar rasul, da haka zaka same shi duk wanda yabi wannan tafarkin na Allah, to yana tsiraita tauhidi ga Allah, zuciyarsa ba ta rawa a abin da ya shafi tauhidi, na daga cikin wurin da bai yadda a zo masa da wargi ba tauhidi, da haka ya yadda ya tsiraita Allah madaukakin sarki ya kadaita shi da bauta. Wa yujarridu mutaba'atar rasul, kuma ya yadda ya kadaita biyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wanda yake kan wannan tafarkin balarabe ne, baka fata ne, farar fata ne, yana jin Hausa, Larabci yake ji, Turanci yake ji, wannan yana kan tafarkin Allah mai kake. Kuna shiri da shi ko ba kwa shiri da shi, yana cikin kungiyarka ko baya cikin kungiyarka, in dai yana kan wannan hanyar shi ma abokin tafiya. Wa an fahimta? Wa hadha kulluhu, wannan magana gaba ɗayanta madmunun ta kunshe, tana kunshe a shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Duk wannan bayanin da kaji mun yanzu yana cikin kunshin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyu shay'in fussira bihi siratu, duk abinda ka fassara tafarkin Allah da shi, fa huwa dakhilun fi hadhaynil aslayn, to yana komawa ne ya narke ya shige cikin waɗannan tuwasu guda biyu. Duk abinda zaka fassara siratullah ko kace shari'a ko kace addini ko kace sunna ko kace duk abinda zaka fassara siratullah da shi, to yana komawa cikin waɗannan asalan guda biyu. Asalin farko kadaita Allah da bauta, asali na biyu kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya. Wa nuqtatu zalika alamar haka, alamar haka, alamar haka, an tuhibbahu biqalbika, aga kana kaunar Allah a zuciyarka, wa turdihi, kana kokarin yardar da Allah, neman yardar Allah bi juhudika kullihi, da kokarinka duka, duk kokarinka ka bayar da shi gaba daya dan ka sami yardar Allah. Fala yakuna fi qalbika mawdi'un illa ma'amuran bi hubbihi, fala yakunu fi qalbika mawdi'un, wai wani guri, wani bigire ba zai taba samuwa ba a cikin zuciyarka face, illa ma'amuran bi hubbihi, a raye yake da kaunar Allah. Duk inda zuciyarka take, duk inda aka duba cikin zuciyarka za a ga ta riga kaunar Allah ta riga ta raye wannan zuciyar. Wala yakunu laka irada, ba ka da wani nufi, illa muta'alliqatan bi mardati, face wannan iradar taka tana da alaka da yardar Allah. Shikenan. Fal awwalu, asali na farko, yahsulu, yana samuwa bi tahqiqi shahadati Allah ilaha illallah, da tabbatar da shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Wathani, na biyu, yahsulu, yana tabbata bi tahsili shahadati anna muhammadar rasulullah, da tabbatar da shaidawa babu abin wato biyayya wato ko kuma babu ainihin wato manzo da kai imani kai yadda da shi sai manzon Allah, ko kuma kace shay abu na biyu, tabbatar da shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne. Wa hadha huwa al-huda wa dinul haq, wannan ita ce shari'a, wannan shine addinin gaskiya. Wa huwa ma'rifatul haqqi, shine sanin gaskiya, wal amalu bihi, da aiki da gaskiya. Wa huwa ma'rifatu ma ba'athahu Allahu bihi rasulahu, shine sanin abinda Allah ya aiko manzansa da shi, wal qiyamu bihi, da kuma tsayuwa wajen yin sa. Fa qul ma shi'ita min al-ibarati allati hadha akhiyatuha wa qutubu rahaha, wai in ka tashi fassara siratul lahil mustaqim da duk abinda ka ga dama, matukar wannan bayanin da ka ji shine akhiyatuha, shine igiyar da take daure da wannan. Wa qutubu rahaha, kuma shine dirken da yake wato dirken da yake daure da ita. To in dai haka ne shikenan, ma'ana ko me zaka fassara siratul lahil mustaqim, inda in an kalli wannan fassarar da kai tana komawa zuwa ga wannan igiyar ta shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sannan ya zamanto kutubura haha igiya mai karfi da take daure da wannan fassarar taka ta zama tana komawa zuwa ga wannan bayanin da aka ambata, duk abinda ka so ka fassara siratul lahi fassara shi da shi, matukar fassara ka in an kalle ta tana komawa zuwa ga wannan, tana komawa zuwa ga kadaita Allah da bauta, dayanta manzon Allah da biyayya. Kowace irin wato ibara zaka fassara siratul lahi da shi fassara, amma ma'aunin ya zamanto in an auna ya hau kan sikelin kadaita Allah da bauta, dayanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya, shikenan. Al-akhiyah bil-maddi wat-tashdid, hubailun yan igiyoyi su ake kira da akhiya, aw awidun yu'radu fil-ha'id, ko kuma dan wani karfe ko wani abu tike kaman mai dan fadi da ake sa shi a jikin bango, wa yudfanu darafahu, a kuma binne ainihin gefofin sa irin dan hook haka da ake sa na tike, a danna nan a danna nan sai a daura igiya a jikin nan, ina fata gane. To wannan shine wa yasiru darfuhu, sai zama gefen sa ya zama kal urwati, kamar wata igiya, to shaddu fi haddaba, da ake daure dabba a jikin sa. Wa jam'uha al awahi, jam'in sa shine al awahi, mufradin sa shine al akhiya, an gane. Qal, yace wa qala sahal ibn abdullah tustari, Sahal bin Abdullah Tustari ya ce, wannan wani babban sufi ne, amma sufi irin na gaskiya, wanda wato yana da baibaye da alkitabu wa sunna, an gane ko, shine Sahal bin Abdullah Tustari. Mun sha dan bada misalansa musamman a karatunmu na ainihin wato sharhu sunna ko. Sahal bin Abdullah Tustari yake cewa alaikum bil athari was sunna, fa inni akhafu annahu sayati an qalilin zamanun idha dhakara insanu nin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa liktida'a bihi fi jami'i ahwalihi zammuhu wa nafaru anhu wa tabarra'u minhu wa adalluhu wa ahanuhu. Sahal bin Abdullah Tustari rahimahullah yake cewa alaikum bil athar was sunna, ku rike hadisi da sunna, ku rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni akhafu, dan ni ina jin tsoron annahu, yanda sha'anin yake, sayati an qalilin, ba da dadewa ba, zamanun wani zamani na nan zuwa, idza zakara insanu nin nabiy sallallahu alaihi wasallam, idan mutun ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa liktida'a bihi, ya ambaci koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam, fi jami'i ahwalihi, cikin dukkan halayyarsa, zammuhu, za su zarge shi, wa nafaru anhu, za su tarwatse su bashi, za su gudu su bashi, wa tabarra'u minhu, za su barranta da shi, wa adalluhu, za su wulakanta shi, wa ahanuhu, za su kaskantar da shi. Inji Sahal bin Abdullah Tustari, ce zamani zai zo da kana fadar sunna, mutum yaji kamar ka watsa masa ruwan zafi, ya kawo ka ce ba haka manzon Allah ya ba, yaji kamar ka zage shi, ya kace ga na manzon Allah ya ce ma ga na wani shi ma. Sahal bin Abdullah Tustari tun a wancan lokacin yake cewa ku rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fa, ku rike hadisi, ina ji muku tsoro fa, ba da dadewa ba fa, ba wani lokaci za a dauka mai tsawo ba, wani zamani na nan zuwa wanda za a samu fitina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana sa ta zamanto kaman wani tsohon yayi, kace hadisi, kace sunna, sai mutane su dinga jin wani abu daban, saboda saboda wani abu ba sunna ba, saboda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wasu abubuwa sun kishiyance ta, kuma an samu wasu sun goyi bayan abin da yake kishiyanci manzon Allah, sun yada wa mutane a matsayin addini, mutane tsoho ya tsufa a ciki ko kuma yaro ya taso a ciki babba ya tsufa a ciki. In ka zo ka ce wannan abun bid'a ne, sai a dauka hadisin da ka zo da shi shine bid'a, kuma kai mai sabon addini ne, kai kaza ne, kai kaza ne, kai kaza ne. Sahal bin Abdullahi Tustari yake cewa zamani na nan zuwa hakan za ta faru, za a wayi gari ka ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutum ya magana ka ce to wannan magana ta inganta, manzon Allah yayi wannan abun bid'a ne, mutum ya ji kamar ka yafa martabi, in ka ce bid'a. An fahimta? Wa likita da abi, in ka ce kowa ya ajiye shehinsa, kowa ya ajiye malaminsa, mu koma mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi Allah ya aiko, shi Allah ya ce wa in tudihu tahtadu wa ma ala rasuli illa al balagul mubin. To da kai haka kace mu koma halayyar ka ta koma sak koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam dammu, to ka shirya wa zargi, za duk wata kalma ta zargi ta muzantawa za a yi amfani da ita. Wa naffaru anhu, kuma za ga mutane ana kyamatar da su zama da kai, ana kyamatar da su sauraron karatunka. Wa tabarra'u minhu, kuma za ga suna barranta da shi. Ka faɗi magana a juya ta, ka faɗi magana a datsa farkon, a datsa ƙarshen, a ɗauko ta gaba a gaya wa mutane waɗanda ba masu karatu ba ce kun ji abin da ya faɗa ko? Ka faɗi mubtada, ka faɗi khabar, saboda zalunci a cire mubtada din, a gaya a dinga yada dan clip dan karami, a dinga yada wa mutane khabar din. Kai mai sauraro baka ji mubtada ba, baka san scenario din da aka ɗauko maganar har aka faɗi wannan ba, kawai sai a yanko wani guri sai a ce to kaji ga abin da suke cewa, dan a sake kyamatar da kai bin sunnar Annabi ko bin masu kira zuwa ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya saka wa malam Sahal bin Abdullahi Tustari da alkhairi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dhammuhu wa adalluhu, su kaskantar da shi, wa ahanuhu, su wulakanta shi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yace qala ibn Mas'ud, kaji ba ba za fa ka ji maganar Muhammad bin Abdul Wahhab ba, karka dauka kitabu tauhid littafi maganganun sa yata fada, da ya bude babi zaka ji qala Allahu ta'ala kaza. Yanzu kaga har yanzu babu maganar Muhammad bin Abdul Wahhab ko kwaya dai da mu karanta, sai dai ce qala ibn al-Qayyim, qala ibn kathirin, ko tunda muka karanta haka muke ta ji, kaji wani guri da muka ce Muhammad bin Abdul Wahhab ya ce kaza, da kan ka zange shi akan kitabu tauhid zalunta sa kai. Wayanda ya kawo, in kana ganin abin da ya kawo ba abu bane mai kyau, so wayanda yake ambato su zaka zaga. Yanzu gashi ya ce Abdullahi dan Mas'ud, qala ibn Mas'ud, ya ce Abdullahi dan Mas'ud ya ce man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, duk wanda yake so ya ga wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka ce wasiya kaga maganganun mutun na ƙarshe, to duk wanda yake so ya ga wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ci alaiha khatamuhu, wadda ya buga stampin dinsa a kanta. Kako san mutum in yi magana ya dauko stamp ya buga ya yi signing, magana sa ce ta tabbata ko ba ta tabbata ba. Yanzu duk inda wannan magana ta je, ta sa ce ko ba ta sa bace, akwai kankarewa, ya riga ya yi stampin, ya kuma yi signature. Fal yaqra qawluhu ta'ala, to duk wanda yake so ya ga wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato wadda ya sanya hatimunsa akan ta, ya karanta fadin Allah ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Wannan ibn al-Baihaqi ya fitar da wannan magana ta ibn Mas'ud cikin Shu'ab al-Iman mujalladi na 6 shafi na 206, sharhin wannan magana ta ibn Mas'ud. Qawluhu ibn Mas'udin, waye ibn Mas'ud ne? هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهزلي أبو عبد الرحمن صحابي جليل من السابقين الأولين من أهل بدر وأهد والخندق وبيعة الرضوان ومن كبار علماء الصحابة. أمره عمر على الكوفة ومات سنة 32 رضي الله عنه. Kaji waye Abdullahi dan Mas'ud? Abdullahi dan Mas'ud shine ake kira da Abdullahi bin Mas'ud ibn Ghafil. Ana karanta Ghafil bi mu'jama da ainihin wato yuwa ghainun din dugo. Karkace a sai dai gha wa fa da kuma fa Ghafil. Ibn Habib al-Huzali ana masa al-kunya da Abu Abdurrahman. Sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam jalilun mai girma min as-sabiqin al-awwalin yana daga cikin waɗanda suka riga shiga musulunci na farko min ahli badarin yana cikin sahabban da suka je yakin badar wa uhudin da shi akai uhud wal khandak khandak ma yana ciki wa bai'atir ridwan wannan bai'atir ridwan da akai a sulhu hudaybiya da abdullahi dan mas'ud a ciki wa min kibari ulama'i sahaba yana daga cikin manya-manyan malamai a sahabbai kuma gangaranne a alqur'ani amarahu umar sayyidina umar da kansa ya wato dora masa shugabanci alal kufa ya tura shi kufa ya nada shi ko kace gwamna a kufa wa mata billahi dan mas'ud ya rasu sanatatnataini wa 30 radiyallahu anhu shekara ta 32 bayan hijira radiyallahu an wa hadha al athar wannan magana ta abdullahi dan mas'ud rawahu at-tirmidhi wa hassana imam at-tirmidhi ya ruwaice ta kuma ya hassana wannan magana wa ibn al-mundhir da ibn al-mundhir wa ibn abi hatim والطبراني بنحوه امام الطبراني شما يروي شما كمان شير ايرون ونن مغانا عبد الله دا مسعود وسبب هذا القول والله اعلم دليل النساء من ذا الله يفتو ونن مغانا الله مدعوك كين سركي شيني ما في سني ما رواه البخاري وانا حديثي دا امام البخاري يروي شيشي في سيهي هي اجكن سيهي اللي تابنسا عن ابن عباس دا عبد الله دا عباس رضي الله عنهما قال ايتي لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه لوكacin da cuta ta ajali ta tsananta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال manzo Allah yace ituni bi kitabin ku kawo min takarda ku kawo min wani littafi aktubu lakum kitaban ina so in rubuta muku wani rubutu la taqtalifu ba'dahu ba za ku yi sabani ba za ku saba ba a bayan wannan ala umar Sayyidina Umar yace inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama ghalabahu al-wajhu yace ku dan jinkirta ku saurara kar a kawo abin rubutun nan annabi sallallahu alaihi wasallama jinyan nan ta ci karfin sa rashin lafiyan nan ta yi galaba akan annabi sallallahu alaihi wasallam wa indana kitabullah yace muna da littafin Allah al-Qur'ani hasbuna ya isar mana fakhtalafu anan sahabbai suka yi sabani wai suka ce a'a tunda ya ce a kawo me yake so ya rubuta malamai sun tattauna wasu suka ce yana so yayi bayanin wane ne khalifa bayan sa kuma wata ruwaya ta muslim ta tabbatar da kafirin jinyan annabi sallallahu alaihi wasallam ba dadewa ai ya ce lokacin farko-farkon jinyar ta sa ai ya ce wato ya fara sa sayyidina Abubakar ya jagoranci sallah ko kuma yake cewa Allah ba zai yadda da wani ya zama khalifa ba bayan sa in ba Abubakar ba to wasu suka ce wannan takaddar so yake saki tabbatarwa dan ka aita hatsaniya ko a samu rigingimu bayan rasuwarsa akan waye khalifa wasu suka ce shi zai wasu kuma suka ce shi kansa kamar sayyidina Umar yana tsoron kada domin nauyin daukan khalifanci ko nauyin wato shugaban da ya biyo shi sa kaga sayyidina Abubakar suke ganin ya ma fi sayyidina Umar jarumta domin gwagwarmayar da ya sha ita ya kamata ka kalla yawanci an tashi wajen kamar karfin hali da zafi sai a dinga ganin kamar sayyidina Umar amma suka ce in ka kalli sayyidina Umar abubuwan da ya fuskanta da irin kafewar da ya yi wannan ya nuna ma ya fi sayyidina Umar jaraha domin abin da ya fuskanta na kalubale bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kukan da aka yi ta yi da rikirkicewa da aka yi da zare takobi da sayyidina Umar yayi duwa ya dawo da mutane kan nutsuwarsu sayyidina Abubakar wasu suka ce wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya rubuta to amma tunda bai rubuta ba din dai kaman hasashe ne bisa wasu nusus da wasu suka malaman suka gani suke ganin kamar abu kaza yake so ya rubuta abu kaza yake so ya rubuta sannan abu na biyu an fahimci wannan umarnin ba na dole bane ba na wajibi bane domin na wajibi ne sai an kawo ina fata an gane sannan abu na uku suka ce abinda zai rubuta ba abu bane wanda ya zama lalle, domin inda lalle ne wahayi ne ko an ki kawowa, tunda bayan ya ce a kawo ba a kawo ba, ai ba a lokacin ya rasu ba, sai bayan wajen kwanaki sannan ya rasu. Kaga inda magana tana nan, ai yayi ta suma ne, sai can kuma sai an yayyafa ruwa sai ya farfado, can kuma sai sake suma. So a cikin wannan sai Sayyidina Umar yake ganin duk cikin yanayi ne na rashin lafiya, da ba ta gane. Da haka suka ce da magana zai faɗa tana cikin wahayi kuma ta zama lalle sai ya faɗe ta, da ya farfado zai ci gaba da cewa fa lalle sai an kawo takardar nan, cewa kar a kawo ba zai sa daga nan kawai ya ban magana ba. Da sauran maganganu wanda mun yi su masu fadi a cikin hikimatu min tarikh, saboda musamman Shi'a da wasu suna yin hujja da wannan su aibata Sayyidina Abubakar, wanda kuma ka karanta waɗanda suka yi sharhin wannan hadithin cikin manyan malamai da ake yi itibari da su, za ga falalar Sayyidina Umar ma suka dinga faɗa a cikin hadithin, ba wai kushe shi suka yi ko aibata shi ba. To amma ka san duk wanda yake da wato cuta, to ko ruwan in mutum yana zazzabi in ka kawo masa ruwan sanyi mai daɗi sai ya ce yana ɗaci. Ina fata an gane. Za ka duk wanda zuciyarsa ba ta da kyau, duk abin da yake mai kyau ma an kashi sai dinga ganin sa ba mai kyau bane. Wa kathura al-laghatu, hayaniya ta fara yawa. Wayannan suna a kawo, wasu kuma suna goyen Sayyidina Umar, goyen bayan Sayyidina Umar, ra'ayin Sayyidina Umar cewa a'a a dan saurara kar a kawo. Qal, a wannan yanayin sai manzo Allah ce qumu anni, ku tashi ku tafi ku bani. Wala yanbaghi indi tanazu, bai dace ba dinga ja'in ja a waje na. Ina fata an gane. Kaga da ya faɗi wannan magana ai kowa ya sha jinin jikinsa, da sai ya ce to a kawo min takarda lalle sai nayi rubutu. Amma kawai da yaji ana ta ce a rubuta, wani suna a ana ganin zafin ciwo ne, kawai sai ya ce ba a hayaniya ni a waje na, ku tashi ku tafi. Fa kharaja ibn Abbas yaqul, Abdullahi dan Abbas sai ya fito yana cewa inna ar-raziyata kullar raziya ma hala baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabi, yake cewa inna ar-raziyata kullar raziya, karshen musiba ma hala baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, shine abinda ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya shiga tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabihi, da kuma rubutunsa. A koma cikin Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadithin, hadithi na 411, Imam Muslim hadithi na 3361. Qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yace man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu alhadith. Wa qala ba'dhum, wasu cikin malamai suka ce ma'anahu, ma'anar wannan maganar, man arada an yanzura ila alwasiyati allati ka annaha kutibat wa khutima alaiha falam tughayyar wa lam tubaddal falyaqra qaw qul ta'alu ila akhir alayat. Wani cikin malamai yace abinda Abdullahi dan Mas'ud yake nufi anan, wanda yake so ya ga wasiya wadda kamar irin wasiyar da aka rubuta kuma aka yi mata stampi wadda ba ta canzawa ba ta musanyawa, to duk wanda yake son ya ga irin kamar makamanciyar wannan wasiya falyaqra, to ya karanta fadin Allah ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum har zuwa karshen ayoyin. Ina fata an gane. Kaga wannan ma'ana ta yi kyau sosai, ma'ana duk wanda yake so ya ga wato ya ga wasiyar da kamar an irin wasiyar da aka rubuta aka sa hatimi aka buga aka kuma yi signing akai, ba canji ba gyara ba musanyawa, to duk wanda yake son ya ga kamar irin wannan ya karanta fadin Allah ta'ala qul ta'alu har zuwa karshen ayoyin. Shabbaha bil kitab alladhi kutiba thumma kutima, anan Abdullahi dan Mas'ud ya kamanta wasiyar manzon Allah da bil kitab da alladhi kutiba, da rubutun da aka rubuta thumma kutima, sannan aka yi stamping, ma'ana aka sa hatimi aka buga, falam yuzat fihi walam yunqas, ta yanda ba za a iya yin ƙari ba a cikin wannan, ba za kuma a iya yin ragi ba. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusi illa bi kitabillah, in ba haka ba manzo Allah ai bai yi wata wasiya ba sai da littafin Allah. Kar wani ya dauka kamar manzo Allah yayi wata wasiya ce daban, shi sai suke tafassara maka me annabi sallallahu alaihi wasallam me ake nufi da wannan magana. ma'ana duk wanda yake so ya ga wata wasiya, ma'ana wani abu da kamar an yi rubutu, an yi stamping, an rubuta, an kuma ba ƙari ba ragi, to duk wanda yake so ya ga maganar da Annabi ya ta karshe kamar wasiya, irin wanda babu canji, babu ƙari ba ragi, to ya karanta fadin Allah ta'ala, wato qul ta'ala atul ma harrama rabbukum alaykum. Sai malai ya ce, in ba haka ba, ai za ka ga kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata wasiya kenan da wani abu ba na tafin Allah ba. Ai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wasiya da wani abu ba sai da littafin Allah. Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi mai lamba ta 1218, kama qala fi ma rawahu Muslim, wa inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu kitaballah. Ka gani ba, Imam Muslim ya fitar da hadisi, manzo Allah yake cewa, wa inni tarikum fikum, ni zan tafi in bar muku, ma in tamassaktum bihi, abinda in kun yi riko da shi, lan tadhillu, ba za ku taba bata ba, sai ce kitaballah, littafin Allah. Wa qad rawa Ubadah bin Samit, Ubadah bin Samit ya ruwaito hadithi, kala yace, kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yace, ayyukum yubayi'uni ala ha'ula'i ayati thalath, a cikin ku wane ne zai mun mubaya'a akan waɗannan ayoyi guda uku. Thumma tala qawluhu, sanna ya karanta fadin Allah, qul ta'ala atul ma harrama rabbukum alaikum, hatta faraga min thalathil ayat, har sai da kai karshen ayoyin nan guda uku, wa anna hadha sirati mustaqimun fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Thumma qala, sanna sai manzo Allah yace, wa man waffa bihinna, da suka zo duk suka yi masa mubaya'a, sai ce duk wanda ya cika wannan mubaya'ar, ya cika wato wasiyar da ke cikin waɗannan ayoyi, fa ajruhu ala Allah, ladansa yana wurin Allah. Wa man intaqasa minhunna shay'an, duk wanda ya tauyi ko ya rage wani abu daga cikin waɗannan abinda ayoyin suka kunsa, wanda kuma ya riga ya mun mubaya'a, fa adrakahu Allahu bihi fid dunya kanat uqubatu, idan Allah madaukakin sarki ya riske shi, ya danke shi da wannan abin da ya rage, kanar uqubatuhu, to wannan ta kasance ita ce uqubarsa tun a nan duniya. Na fata an gane, duk wanda ya rage wani abu bai cika abin da ayoyin suke magana a kai gaba ɗaya ba, ya tauye wani abu, to wannan fa adrakahu Allahu bihi, Allah ya so ya riske shi, ya kama shi da wannan abin da ya tauye fi duniya tun a nan duniya, kanar uqubatu, iya uqubar da Allah zai masa kenan, tunda ya danke shi ya yi masa uqubatin a nan duniya shikenan. Wa man akharahu, wanda ku Allah ya jinkirtar da shi bai masa uquba ba a nan duniya, ya jinkirta masa ilal akhirah, har sai da aka je lahira, kana amruhu ilallah, to al'amarinsa yana hannun Allah. In sha'a akhadahu, in Allah ya ga dama ya danke shi, ya kama shi da wannan laifi. Wa in sha'a afa anhu, in Allah ta'ala ya ga dama kuma ya masa afuwa. Wannan Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan da makamancinsa, hadithi mai lamba ta 6801, hadithin Ubadah bin Samit, akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak, Hakim ya fitar da shi a cikin al-Mustadrak mujalladi na 2 shafi na 348, wa sahahu wa fi isnadihi Sufyan ibn Husayn, sai dai a cikin isnadin hadithin akwai Sufyan ibn Husayn, zakarahu ibn al-Jawzi, wanda ibn al-Jawzi ya kawo shi fi du'afa wal matrukin, ka duba mujalladi na 2 shafi na 3 cikin ad-du'afa wal matrukin. Kala ya ce, yarwi an az-Zuhri, shi wannan ainihin wato Sufyan ibn Husayn ibn al-Jawzi ya ce yakan yi ruwaya daga Imam az-Zuhri, wa ibn al-Munkadir da ibn al-Munkadir, rawa anhu Yazid ibn Harun, sannan shi kuma Yazid bin Harun ya yi ruwaya a wajensa. Kala Yahya lam yakun bil qawi, Yahya bin Ma'in ya ce lam yakun bil qawi, wa qala ibn Hibban yarwi an az-Zuhri al-Maqlubat, Ibn Hibban yake cewa Sufyan bin Husayn yakan ruwaito ruwayoyi makalubai daga Imam az-Zuhri. Wa idha rawa an ghairihi ashbaha hadithahu al-Athbat, amma in yayo ruwaya daga wajen wani ba Imam az-Zuhri ba, to ruwayarsa tana kama da hadisin al-Athbat, hadisin tabbatattu cikin marwaita. Intaha. Rawahu ibn Abi Hatim wal Hakim wa Sahu wa Muhammad ibn Nasr fil I'tisam, qultu ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم به الله تعالى، دومين النبي صلى الله عليه وسلم بيوم الأمة سوت وصية با سي أبند الله تعالى يي وصية دشي على لسانه تكن هرشن سا wa fi kitabihi da kuma littafin sa allazi anzalahu wanda Allah ya saukar masa da shi tibyanan li kulli shay'in wanda yake kunshe da bayanin komai wa hudan kuma shiriya wa rahmatan kuma rahama ne wa bushra kuma bushara lil muslimina ga muslimai suratul nahl aya ta 89 wa hadhihi al ayatu wadannan ayoyi tun daga kul ta'ala har zuwa karshe wasiyatul lahi ta'ala wa wasiyatu rasulihi wasiyar Allah madaukakin sarki ce kuma wasiyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam sai mu tashi kalal musannif ko inda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon kauce mata Allah madaukakin sarki ya ji kan magabatan mu marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ta'ala ka ba su lafiya fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh